Chief Eze Pampas shine shugaban yan kabilar Ibon da ke zaune a jihar Niger. Ga abin da yake cewa a lokacin da yake jawabi a gaban gwamnan jihar Niger.
Eager to hear your voice over the tension that has been building up as a result of the quick notice given to the Igbos in the north by Arewayos. We only want to be reassured that we are secure.
Yace mun matsu mu ji kalamanka akan wa'adin da wasu matasan arewacin Najeriya suka bamu na mu koma yankin da muka fito. Bukatar mu shine mu samu tabbacin cewa bamu cikin hadari. Shima dai Chief Geoffrey Ibiora dan kimanin shekaru 80 da ya share sama da shekaru 50 a yankin arewacin Najeriya yace su kan babu inda za su.
Abun da yasa tuna magana gangunin su da Biafra ba mu san wannan ba. Na zama mu arewa ma da kaina. Kamar nan a kafin. Ya zan bar arewa? Ina da gidaje, ina da matan. Ya zan ce ba zan bar arewa? Sai daya ce ya kawo abun daga harbin. Ina nan. Najeriya daya ce.
Yanzu ba batun masu son a kafa Biafra din nan. Ku da tawa kana ganin kuna bukata haka din.
Biwa, ko ba zai yi ba. Ya za kafa. Ya babba zai yi gida, ya rasu sai fita, ba zai yi ba.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya baiwa yan kabilar Ibon tabbacin kare lafiyar su da dukiyoyinsu.
Wannan rigima ko rikici da dan taso za a yi maganin shi, kuma ina tabbatar musu cewa insha Allah muna a Niger babu wani abu zai samu ni Ibo su ci gaba da kasuwancin su.
Ku gwamnoni akwai wani abu da kuke yi na hada kan matasan nan?
Na san akwai tsari da ake yi na hada kan ba ma matasa ba na yawancin mutanen Najeriya gabaki daya, a nuna musu muhimmancin zama lafiya.